الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daya ga watan Ramadana shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 2 ga watan 4 shekara ta 2022 shekara miladiya Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da kaddarawarsa da yassarewarsa ya ƙara dawo da mu wannan shekara a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan domin ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin Ammar ibn Yasir a unguwar Hausawa wanda tafsirin zai gudana ne insha Allah ta'ala na iyaye mata kamar yadda muka saba duk shekara makan fassara ayoyin alqur'ani mai girma sannan bayan mun kammala kuma mu karanta ɗaya daga cikin littattafai da muka sanya wanda idan ba aminta ba a waccan shekarar da ta gabata mun fara karatu littafin sharh mukaffiratid dhunub na shaykhatu bint alqasim wanda shi zamu dora daga inda muka dakata insha Allah ta'ala mu ci gaba a waccan shekarar da ta wuce tafsirin alqur'ani mai girma mun dakata ne a daidai kissar annabi zakariya alaihi salam da ɗansa yahya Allah madaukakin sarki ya ce wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وخانوا لنا خاشعين وانا اتتي اير دموكا داك تا اكنتا وچن شكرو يوكما ان شاء الله تعالى زام دورا اكن اسا تغبا سي الله مدوكين سركي يتي نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران بسعيه وإنا له كاتبون
نعم idan ba manta ba kamar yadda ne bayani muna karatu ne a cikin suratul anbiya mun kuma dakata ne a ƙarshen aya ta 90 daidai wanda kamar yadda muka ji malam Suleiman ya karanta mana aya ta 91 ne Allah madaukakin sarki a cikin wannan sura mai albarka yana kawo mana kissar annabawan Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya fara da kawo kissar annabi Musa da annabi Haruna sannan ya tsallaka zuwa kissar annabi Ibrahim alaihi salam sannan ya tsallako zuwa kissar dansa annabi Ishaq da kuma jikansa annabi Yaqub alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Lut da annabi Nuh alaihi salam, sannan ya ambaci annabi Dawud alaihi salam da ɗansa annabi Sulaiman alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Ayyuba alaihi salam, ya kuma ambaci annabi Isma'il da Idris da Zulkifl Atari, ya kuma ambaci annabi Yunus alaihi salam, wadhannuni idh dhahaba mughadiban. Sannan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Zakariya, wanda shine muka dakata a kansa. Kowanne annabi Allah madaukakin sarki ya ba da kissar sa gwargwadon yadda ta zo a cikin sura. Wasu annabawan Allah madaukakin sarki ya kan fadada labarin da ya shafe su, wasu kuma Allah madaukakin sarki ya ambace ta karama, wasu kuma Allah madaukakin sarki sunansu kawai yakan ambata ya wuce, kamar wa Isma'ila wa Idris wa Zulkifl kullum min as-sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin. Iya abinda Allah madaukakin sarki ya ambata game da su kenan ya wuce. To za mu tashi kissa a kissar gaba, ita ce kissar nana Maryam alaiha salam da kuma danta annabi Isa alaihi salam. Allah madaukakin sarki ya ce wallati ahsanat farjaha, ka ambata ka bada labari, allati ahsanat farjaha, wacce ta kiyaye farjinta, wacce ta tsare farjinta, fa nafakhna fiha, sai muka yi busa a jikinta, min ruhina, daga ruhinmu, waja'alnaha, Allah madaukakin sarki ya ce muka sanya ta, wabnaha, da ita da ɗanta annabi Isa alaihi salam, ayatan lil alamina, su kasance aya ga halittu gaba ɗaya. Wannan ayar Allah madaukakin sarki ya buɗe ta da wallati ahsanat farjaha. Allah madaukakin sarki ya ce ambaci wannan da ta kiyaye farjinta. Allah madaukakin sarki bai ambaci sunanta ba, sai ya ambaci siffa. Malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci siffa? Saboda a nuna wa matan duniya wanda za su zo a bayan nana Maryam alaihi salam falala da daraja ta kame kai da kuma kiyaye mutunci. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki a nan wajen bai ambaci sunanta ba, kamar yadda a cikin suratul tahrim Allah madaukakin sarki da ya tashi sunanta ya ambata karara, ya ce wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina. A can wajen Allah subhanahu wata'ala ya ambaci sunanta, a nan wajen kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci siffanta. Malamai suka ce kowanne bangare kuma kowanne waje ya dace da abinda Allah madaukakin sarki ya kawo a kai. Wannan ayar da muke karantawa, Allah madaukakin sarki ya ambaci siffanta, abu na farko kamar yadda na gaya mana, dan ya nuna falala da daraja ta kame kai da kiyaye mutunci. Sannan abu na biyu, dan a yi wa Yahudawa raddi nan take bisa zargi da tuhuma da suke nana Maryam cewa nana Maryam ɗan da ta haifa shi ne annabi Isa alaihi salam, suka ce ɗan zina ne. To dan Allah madaukakin sarki ya musu raddi, ya nuna musu wannan zance ne mummuna, wannan zance ne na tirar da Allah wadai, sai ya buɗe ayar da wallati ahsanat farjaha, ambata musu wannan matar da ta kiyaye ta kame farjinta, bata kasance daga cikin mazinata ba. Waccan tuhuma da Yahudawa suke yi buhtanan ne azima, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul maida, yace wa qaulihim wa bi kufrihim wa qaulihim ala maryama buhtanan azima, da kuma fadin su ga nana Maryam kirkire da suke mata mai girma ta hanyar jingina mata abinda bata ji ba bata gani ba. Waccan aya kuma da take cikin suratul tahrim, Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan nana Maryam ne saboda matan duniya gaba daya ake wa'azi, mata ake fadakarwa, mata ake jan hankali su gane mahimmancin bin Allah madaukakin sarki, su gane mahimmancin tsayawa akan abinda Allah madaukakin sarki ya tsaye da mutum. Shi yasa zaku ga suratul tahrim mata yi guda hudu, Allah madaukakin sarki ya kawo mana misalan su. Mata yi guda biyu dukkanin su matayen annabawa ne, amma kuma sai Allah nuna mana saboda sun bijirewa dokar Allah madaukakin sarki, sun bijirewa sakon da mazajinsa suka zo da shi sai Allah madaukakin sarki ya nuna mana dukkanin su ɗan wuta ne. Sannan sai mata guda biyu na ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki ya nuna mana su kuma ɗan aljanna ne. Mata yi guda biyu su ne mata annabi Lut da mata annabi Nuh. Allah madaukakin sarki ya ce daraballahu masalan lil ladina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل الدار مع الداخلين الله من أكين سركي يتي كبغا مسو مسالي ما تاي غدابي وند قوة تأي دغا تكين ستاكا سنتي كاركشن باوا منغر تتي سوني النبو نوط عليه السلام دا النبو نوح عليه السلام كوني النبو الله ني كوني منزوني دغا تكين منزاني الله من أكين سركي كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين سيدي الله من أكين سركي يتي فخانتاهما sai suka ha'inci waɗannan annabawan da suke ƙarƙashinsu. Kowace ta bijirewa mijinta, kowace ta ha'inci mijinta a matsayinsa na manzo da Allah ya turo da saƙo don ya isar. Gama garin mutane na gari sun yi imani da mazajen matayen, amma su matayen sai suka bijirewa mazajen nansu. Allah madaukakin sarki ya ce falam yughniya anhuma minallahi shay'an. Mazajensu tare da cewa annabawa ne, manzanni ne, mursalai ne, ba su iya wadatar musu da komai ba ta ɓangaren Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙila da kulan nara ma'ad dakhilina, za a ce da suran tashin alƙiyama ku shiga wuta tare da masu shiga. Issar waɗannan mataye guda biyu sai nuna mana cewa ashe nasaba da dangantaka da kike da shi da wani mutum komai girmansa komai matsayinsa matuƙar baki ba Allah maɗaukakin sarki ba, wannan dangantakar ba za ta yi miki amfanin komai ba. Isa hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wa'isa nana Fatima, wanda nana Fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa yake cewa Fatima wata bangare ne daga jikina, tsoka ce daga jikina. Amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle ta yace ya fatimatu bintu muhammadi ya ke Fatima yar gidan annabi Muhammad, ya ce salini min mali ma shi'iki, ki roƙe ni ki tambaye ni cikin dukiyata duk abin da kika ga dama, wannan a matsayin na mahaifinki zan baki. Ya ce wallahi la ughni anki minallahi shay'an, amma ɓangaren Allah maɗaukakin sarki matuƙar baki ba Allah ba, matuƙar baki wa Allah maɗaukakin sarki bai yi ba babu abin da zan iya wadatar miki da shi. Idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce ƴar sana na Fatima ba zai iya wadatar mata da komai a ɓangaren Allah maɗaukakin sarki matuƙar ba ta ba Allah ba. ‘Yan uwana ku gaya min wanne mutum ne yake tsammani wani mutum zai amfani shi idan bai bi Allah ba? Babu shi. To kun ga misalai guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul tahrim, waɗancan mataye ne. Sai kuma mataye na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya ce wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi bin li baitan indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi adh-dhalimina. Mace ta uku wacce ita ce ta daya daga cikin ƴan aljanna, Allah madaukakin sarki ya ce ka buga musu misali daga cikin matayen da suka yi imani. Sai ya ce imra'atu fir'aun, ita ce mata fir'auna. Kowa ya san waye fir'auna? Fir'auna shine kafirin nan da yace shi Allah ne. Yace ana rabbukumul a'la, kuma yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Duk wata kalma ta kafirci da fita daga musulunci da nuna dagawa da isa da takama fir'auna yayi ta. Amma sai Allah madaukakin sarki ya nuna matarsa da ta bi Allah, ta bi annabi Musa alaihi salam, ta yi wa Allah madaukakin sarki da'a, kafircin fir'auna bai cutar da ita ba. Kamar yadda su kuma waɗancan mataye mazajensu annabawan Allah ne, manzannin Allah ne, saboda sun bijirewa mazajensu da suke manzannin Allah, sai kasance mazajensu manzanni ba su amfanar da su ba. Kafircin fir'auna bai cutar da ita ba, su kuma manzancin mazajensu bai amfanar da su ba. Haka al'amarin yake. Allah maɗaukakin sarki ya ce wannan mata mai albarka lokacin da ta ce Allah ka gina min gida a cikin aljanna, indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi, ka tseratar da ni daga fir'auna da kuma mummunan aikin da yake yi na shirka da yanka jarirai da kashe mutane ba bisa haƙƙi ba. ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ككما تيرتد لي daga dukkanin azalmai sai Allah madaukakin sarki ya biyo wannan ayar da aya ta karshe a cikin surar ita ce kuma bayani akan nana Maryam wacce ita ma misali Allah madaukakin sarki yake buga matan duniya yace wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha sai ce sai kuma nana Maryam ka ambaci nana Maryam wacce take ɗan gidan Imran allati ahsanat farjaha wacce ta kiyaye ta tsare farjinta Allah ce fa nafakhna fihi min ruhina sai muka yi busa a cikin sa daga ruhinmu wa saddaqat bi kalimati rabbiha ta gaskata kalmar ubangijinta wa kutubihi da littafin Allah madaukakin sarki da ya saukar wa kanat min alqanitina ta kasance daga cikin masiyu Allah madaukakin sarki biyayya yan uwa da masu albarka ku kalli waɗannan ayoyi ku kalli misalai masu ban kaye da Allah madaukakin sarki ya buga a cikin su mataye ne guda hudu ɗaya matar annabi Lu ɗaya matar annabi Nuhu alaihi salam dukkanin su manzannin Allah ne annaban Allah ne amma lokacin da suka bijirewa Allah suka bijirewa sakon da Allah ya ko mazajen su da shi sai dangantakar su da mazajen su bata yi musu amfani ba sai Allah ya ce duk abinda za a ce musu shiga wutar ranar tashin alkiyama yan wuta ne kawai ga kuma Asiya matar Fir'auna wacce ita kuma mijinta shine Fir'auna wanda kowa ya san kafircin Fir'auna amma ita kuma da ta tsaya ta ba Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki yayi mata alƙawarin samun ka ta fara gida a cikin aljanna kamar yadda ta roƙa a cikin aya sannan sai mace ta hudu ita ce nana Maryam wacce akan ta muke tattaunawa Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da ta ce ya ubangiji lokacin da nana Maryam Allah madaukakin sarki yake ba mu labari game da kamewarta allati ahsanat farjaha wacce ta kiyaye farjinta to kun ga nan wajen Allah madaukakin sarki ya ambaci nana Maryam da sunanta yace wa Maryam ibnat Imran allati anan kuma sai yace wallati ahsanat farjaha saboda nan wajen misali ake buga matan duniya ku gane bin Allah madaukakin sarki da kiyaye mutunci da kamewa shine babban abin da yake kai mace ta samu matsayi da darajar da bata taba samun ta ba don kun ga yadda aka ambaci nana Maryam a can wajen da siffanta ta kama farjinta anan wajen ma haka aka ambata duk sallah nana Maryam duk ibadarta duk abin da take da bin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki bai ambace shi a can da nan ba babban abin da aka yi mata take da shi aka nuna matsayinta da shi shine ne kamewarta da kiyaye farjinta ashe yan uwana mata ku fahimci cewa mace ta kiyaye kanta ta kiyaye mutuncinta ta kiyaye kibarta wannan ba karamin daraja da falala yake bata a wajen Allah madaukakin sarki ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce wallati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha Allah madaukakin sarki ce sai muka yi busa a cikinta min ruhina daga ruhinmu ma'ana min ruhin ladhi khalaqa Allah daga ruhin da Allah madaukakin sarki ya halitta ba daga ruhin da yake bangare ne na jikin Allah madaukakin sarki ba kamar yadda wasu daga cikin kiristoci suke riyawa shi yasa wasu daga cikin kiristoci suke cewa ai hatta a cikin alqur'ani ma qur'ani ya nuna cewa annabi Isa dan Allah ne idan ka tambaye su ka ce meye dalili sai su ce gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce ai fa nafakhna fiha min ruhina min ce tabidiya ma'ana bangare daga jikinmu ma'ana wani ruhin bangare ne na Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya samar da annabi Isa daga shi ashe annabi Isa wani bangare ne na Allah amsar da suke bayarwa ke to amma ba su gane ba abinda ake nufi da ruhi a nan wajen shine ruhin da Allah ya halitta ruhin da Allah madaukakin sarki ya samar wanda kowanne dan adam akwai irin wannan ruhin a jikinsa amma Allah madaukakin sarki yayi idafar ruhin annabi Isa zuwa gare shi ne saboda me dan nuna idafatu tashrifin ne idafa ce jinginawa ce ta matsayi da girmamawa saboda annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya samar da shi ta wata hanyar da ba ta hanyar aka samar da sauran mutane ba kowanne ɗaya daga cikin mu Allah madaukakin sarki ya samar da shi ne ta hanyar namiji da mace ta hanyar namiji da mace kuma za ku ga ana kawwana mutum ne daga wata sura zuwa wata sura daga wani hali zuwa ga wani hali mutum yana gudan mani ya zama jini ya zama tsoka ya lullube shi da kasusuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul mu'min fa kasawna al-izama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar amma shi annabi Isa da Allah madaukakin sarki ya tashi busa masa ruhi sai ya busa masa ruhi kai tsaye na farko dai ba namijin da ya kusanci mahaifiyarsa balle ya kasance an samu irin waɗansu abubuwan da na lissafa abu na biyu kuma duk wannan at-tatawwur din gudan jini gudan tsoka gudan mani da sauransu shi duk bai wuce wannan bai wuce wannan marahil din ba, kai tsaye Allah madaukakin sarki sa mala'ika Jibril yayi busa a jikinta, yana busa a jikinta. Fatama sallalaha basharan sawiya, annabi mala'ika Jibril yazo na Maryam a matsayin mutum wanda yake daidaitacce. Tace qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, ina neman tsarin Allah madaukakin sarki da kai, inda kai mai tsaron Allah ne, na kebance na dawo gefe ka biyo ni a matsayin ka na namiji, inda kai mai tsaron Allah ne ka rabu da ni. Yace innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya, yace ai ni manzo ne daga ubangijinki, nazo miki ne danne miki bushara, Allah madaukakin sarki ya so ya baki kyauta wani da wanda yake mai kwazo. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharun wa lam aku baghiya, sai za'i na samu da bayan namiji bai taba shafata ba, bai taba kwanciya da ni ba, kuma ni ba kilaki bace ba karuwa bace da zan samu da ba tare da miji ba. Mala'ika Jibril yace mata ai haka Allah madaukakin sarki ya so ya kaddara akan ki, dan kuma a sanya dan nake kasance aya ga mutane. To kun ga hanyar da Allah madaukakin sarki ya bi samar da Annabi Isa ta sha bamban da hanyar da Allah madaukakin sarki yake bi ya samar da sauran ɗan adam. To shi yasa sai Allah madaukakin sarki yayi ishara zuwa ga ruhin da aka samar da Annabi Isa, ruhin da Allah madaukakin sarki ya halitta wanda ta hanyar sa aka samar da Annabi Isa, sai Allah ya idafata zuwa gare shi. Fa nafakna fiha min ruhina, wasu daga cikin malami suka ce idan har mutum zai ce Annabi Isa dan Allah ne, to Annabi Adam fa, Annabi Adam ma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa ai ya samar da shi ne daga ruhinsa, daga ruhinsa. Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki ya faɗa, ya ce wacce ayar ma sallama sawaituhu bi ruhi faqa'u lahu sajidi, Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da na daidaita halitta Annabi Adam sai na busa masa ruhina, idan na busa masa ruhina ku mala'iku gaba ɗaya ku faɗi ku masa sujjada. To Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar cewa Annabi Adam alaihi salam shi ma Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne daga ruhinsa, to wanne zamu dauka, Annabi Isa ne dan Allah ko Annabi Adam? To amsa shine da Annabi Isa da Annabi Adam dukkan su ba ayyan Allah bane, sai dai kowanne Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne ta wata siga, ba irin sigar da Allah madaukakin sarki yake halitta ga magaran mutane ba. Shi yasa yace inna masala Isa inda Allah kamasali wa Adam, katankwacin Annabi Isa alaihi salam wajen yadda aka samar da shi babu uba, to kamasali Adam, haka nan Allah madaukakin sarki samar da Annabi Adam shi ba uwar ma ba uba gaba daya. Khalaqahu min turabin, shi Annabi Adam an samar da shi ne daga turbaya. Thumma qala lahu kun, sannan aka ce da shi kasance, fa yakunu sai kasance. Saboda haka uwana masu albarka, mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya halicci Annabi Isa alaihi salam ta hanyar busa da mala'ika yayi a jikin mahaifiyarsa na Maryam. Shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da fanafakhna fiha min ruhina, sai muka yi busa a jikin nana Maryam da ruhin da Allah madaukakin sarki ya so halitta Annabi Isa da shi. Shine wa yas'alunaka anir ruhu anir ruhi, Allah madaukakin sarki ce suna tambayeka game da ruhi, sai Allah madaukakin sarki ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, qulir ruh min amri rabbi, ka ga musu ruhi daga al'amarin ubangiji na ne. Wanne mai ruhi anan wajen? Shine rai da Allah madaukakin sarki yake sawa a jikin mutum. Amma ba ayat abinda take nufi Annabi Isa wani bangare ne daga Allah madaukakin sarki ba. Allah madaukakin sarki ya ce waja'alnaha, sai muka sanya nana Maryam wabnaha da ita da dan nata ayatan lil alamina, dan su kasance aya ne ga halitta gaba daya. Annabi Isa da shi da mahaifiyarsa nana Maryam dukkanin su aya ne da Allah madaukakin sarki ya aje su ga mutane gaba daya. Menene ayar da Allah madaukakin sarki ya aje ga madana Maryam? Shine tun kafin ta haifi Annabi Isa, lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara mahaifanta suka rasu, Annabi Zakariya alaihi salam ya dauke ta a matsayin mai rero, yakan je inda take, kamar yadda mun gabatar ina ji a tafsirin shekarar da ta wuce ne, idan ya je inda take sai ya ga Allah madaukakin sarki ya bata abincin da ba a samun sa lokacin sanyi, sai ya ga an bata shi a lokacin zafi. Abincin da ba a samun sa sai a lokacin zafi, sai ya ga nana Maryam tana cin sa a lokacin sanyi kuma. Amma ya tambaye ta, ya Maryamu anna laki hadha, qalat huwa min indillah, ana kika samu wannan tace daga Allah madaukakin sarki ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab malami suka ce wannan na daya daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki aje ga nanar Maryam aya ta biyu shine Allah madaukakin sarki ya kaddara ta samu da ba tare da namiji ba ba kuma wannan ne abin ba makin ba shine dan nata kuma a lokaci guda a cikin ɗan awanni ko ɗan mintuna kaɗan aka ɗauki cikin nasa aka yi naƙudarsa kuma aka haife shi eh kamar yadda muka sani ko da aka tsakanin namiji da mace namiji da mace mafi yawa abinda aka fi sani shine sai an yi wata tara sai mace ta yi wata tara tana laulayi tana kaza sannan sai ta haifi ɗan da yake cikin ta to amma ita a lokaci guda kawai Allah madaukakin sarki ya ga dama ya kaddara hakan za ta faru da ya musa a jikinta shikenan sai ciki ya faru kuma ta haife shi a lokacin to wannan aya ce haka nan annabi Isa alaihi salam shi ma aya ce Allah madaukakin sarki sanya ga mutane kamar yadda ya faɗa a cikin surat Maryam walinaj'ala ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya dan mu sanya dan da zaki haifa ya kasance aya ne ga mutane ya kuma kasance rahama ne a daga gare mu wa kana amran maqdiyan al'amri da an riga an hukunta shi sai ya riga ya faru sannan malamai suka ce idan muka kalli siyakin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake ambata a cikin suratul maryam ko a cikin suratul anbiya idan muke cikin ta tun daga kan kissar annab musa da annab haruna har zuwa nan wajen zaku ga annabawan Allah da manzani ko Allah yake jerowa annab musa annab haruna har zuwa na ƙarshe to sai dai da aka zo nan wajen sai muka ji an ambata nan da maryam wallati ahsanat farjaha sai malamai suka ce me yasa aka kawo nanar Maryam a siyakin annabawa da manzanni bayan ita ba annabiya bace to shi wasu malamai suka ce an kawo ta ne domin ambatan danta domin ambatan annabi Isa alaihi salam ba zai cika ba sai an ambata nanar Maryam saboda kissarsu tana haɗe kissarsu tana tare da juna to shi yasa ku ga galibi inda ake ambatar nanar Maryam ana ambatar annabi Isa alaihi salam inda ake ambata annabi Isa ana ambata nanar Maryam saboda kissarsu tare take abun mamakin da abun al'ajabin tare yake shine samar da annabi Isa ba tare da uba ba kuma ta wanne dalili aka samar da annabi Isa ba tare da uba ba shine ta hanyar nanar Maryam alaihi salam to kun ga ashe sai an ambace ta sanin kissa za ta fito fili tare da cewa akwai wasu malamai da suke gani cewa lalle fa dole a sa nanar Maryam daga cikin annabawa wasu daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi kamar irin Ibn Hazm az-Zahiri da wanda suka tafi akan irin ra'ayinsu su suna gani a cikin annabawa a cikin mata ma akwai annabawa suka ce ga nanar Maryam suka ce dalili na farko shine saboda mala'ika ya zo mata suka ce duk wanda ko Allah ya tura mala'ika Jibrili saboda shine aminul wahayi shi yake kai wahayi duk wanda Allah ya tura mala'ika Jibrili to shikenan an tura shine kai masa wai ya zama annabi saboda suka ce saboda haka tunda Allah ya tura mata mala'ika Jibrili to shikenan ta zama annabi nabi suka ce saboda yadda aka kawo ta a cikin siyakin annabawa an ce annab Musa annab Haruna annab Isa annab kaza duk an ambaci annaba kuma sai aka ce wallati ahsanat farjaha to ashe ita ma annabi ce tunda aka kawo ta a me a siyakin annabawa to amma dai zance mafi inganci Allah madaukakin sarki ya kaddara babu annabiya mace a cikin annabawan Allah madaukakin sarki fa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilai haka Allah madaukakin sarki ce ba mu aiko wani kafin ka ba a matsayin manzo wanda za a ba sako sai ya kasance namiji ne shine ka'idar Allah madaukakin sarki bai turo mace a matsayin annabiya ba Allah madaukakin sarki yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduna Allah madaukakin sarki bayan ya gama ambatan annabawa kusan guda 10 wani abin sai yace inna hadhihi ummatukum hakika wannan shine addininku abinda waɗannan annabawa suka zo da shi abinda waɗannan annabawa suka koyar na tauhidi da kadaita Allah da kore masa kishiya to hadhihi ummatukum wannan shine addininku ummatun anan wajen abinda yake nufi shine ash-shari'atu wal milla shine addini kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul zukhruf wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtaduna Allah madaukakin sarki ce ba mu taba aiko da wani manzo ko wani mai gargadi kafin ka ba a cikin wata alƙarya fa sai ka samu mutanen da aka turo musu wannan manzon suna cewa inna wajadna aba'ana ala umma hakika mun sami iyayenmu da suka gabata akan wani addini ala ummatin ala dinin ala millati fa sai sai mun sami su akan wani addini wa inna ala atharihim kuma mu da kagan mu akan abin da suka tafi akan footprint din su mu kutaduna akan su zamu koyi ba za mu bi abin da annabi yazo da shi ba mallan shayt ana wajen shine lafazin al'umma ana abin da yake nufi shine me shine addini ma'ana Allah madaukakin sarki yana ga al'ummar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa inna hadhihi wannan abin da aka ambata na kissoshin annabawa da kiran da suka yi mutanansu da tauhidi to hadhihi ummatukum wannan shine addinin ku ummatan wahida kuma shine addini guda daya shine tauhidi saboda dukkanin annabawan Allah madaukakin sarki duka da ya turo su da addini guda daya shine tauhidi dukkanin su gaba daya haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon surar idan ban manta ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu bam aiko wani manzo daga cikin manzanni ba face sai mun masa wahayi cewa la ilaha illa ana kowanne manzo sai Allah madaukakin sarki ya ga masa cewa babu abun bautawa da cancanta da gaskiya sai ni wa ana rabbukum fa'budu kuma ni ne ubangijin ku bautata mu ma'ana annabawan Allah dukkanin su gaba daya sun hada akan abu daya shine tauhidi sai dai sun raba akan abu daya shine sauran abin da ya shafi shari'a menene aka shar'anta wannan annabi menene aka shar'anta wannan annabi kowanne akwai abin da aka shar'anta masa abin da yake haramun a shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko abin da yake halak a shari'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ku samu kuma halak ne ko kuma haramun ne a shari'ar wani annabi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kowanne daga cikin annabawan Allah da manzanni mun sanya masa shari'atan wata shari'a tasa wacce zai jagoranci mutanansa a kanta wa minhaja da kuma hanyar da za su bi wajen gudanar da al'amuransu amma dai tauhidi menene guda ɗaya ne shi yasa hadisi ya tabbata ingantacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa nahnu ma'asharal anbiya mu taran annabawa auladu allati mu ƴaƴayen kamar abinda Bahaushe yake cewa ƴan uba ne mu in aka ce in Bahaushe yace ɗan uba me yake nufi da shi wanda suke uba ɗaya uwa kowa da tasa to haka annabi yace amma ba irin ɗan uba na Bahaushe ba dan shi ɗan uba na Bahaushe galibi abinda yake ɗauka wata wata ma'araka ce ta musamman ma'ana wani abu ne da ake ba a ga miciji ga bace da rashin jituwa tsakani ba abinda annabi yake nufi ba abinda yake son nuna kawai shine mu annabawa misalin mu shine kowanne ɗaya daga cikin mu kamar uban mu ɗaya gaba ɗayan mu sai dai uwa ce kowa da tasa yace dinuna wahidun addinin mu dukkanin mu guda ɗaya ne me yake nufi da dini addini na wahidun anan wajen shine tauhidi dukkanin annabawan Allah gaba ɗaya kowanne da tauhidi yazo yazo ya karantar da mutanansa su bautatawa Allah madaukakin sarki shi kadai shine ummatan wahidatan addini guda daya ya karantar da su kada su jingina wa Allah madaukakin sarki abin bauta dukkanin annabawa abin da suka karantar kenan shine abin da yake nufi da ummatan wahida sai ce wa ana rabbukum kuma ni ne ubangijinku ma'ana wa ana rabbukum rabban wahida yadda addininku yake guda daya to ubangijin naku ma guda daya ne ni ne ubangijinku kwalli daya fa'budu ni saboda ku bautata mu malamai suka ce abinda Allah madaukakin sarki yake nufi a wannan ayar shine kira ne ga al'ummar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da jan hankalinsu bayan an koro musu kissoshin annabawa da manzanni an musu bayani akan annabawa ga abinda suka tafi na tauhidi da bin Allah madaukakin sarki to sai Allah madaukakin sarki yake nuna al'ummar annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yadda annabawan nan suka rayu akan tauhidi yadda suka rayu akan yi wa Allah madaukakin sarki biyayya to wannan shine irin addinin da Allah madaukakin sarki yake so kuma ku bi shine irin addinin da Allah madaukakin sarki yake so ku yi koyi da shi addini ne guda daya sannan dukkanin su sun bautata ubangiji ne guda daya wa ana rabbukum ni ne kuma ubangijinku ubangiji kulli daya fa'budun ku bautata mu haka malamai suka ambata wa taqatta'u amrahum bainahum Allah madaukakin sarki ya ce wa taqatta'u amrahum bainahum bayan annabawa da manzanni sun zo sun isar da abinda suka isar, sun kira, sun yi wa'azi, sun tafi, wata qatta'u amrahum, sai mutane da suka biyo bayan su wanda suka mai gurbin su, taqatta'u amrahum, sai suka rarraba al'amarin su na addini bainahum, tsakanin su. Kullun ilaina raji'un, Allah ya ce kowanne daga cikin su idan ya gama abin da zai a duniya wajen mu zai dawo kuma bi masa hisabi da abin da ya aikata. Abin da wannan ayata ke nufi ɗan uwa shine, tare da annabawa da manzanni dukkanin su sun sauke nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu na kira da da'awa da isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki. To amma sai dai an samu rashin sa'a, kowanne daga cikin mabiya annabawan Allah dan taqatta'u, wannan damirul ghaiba din malami suka ce yana kuma ne zuwa ga kan umamur rusuli, al'ummomin annabawa da kowanne annabi ya zo ya wa'azi a cikin ta ya tafi. To kowanne annabi idan ya tafi, taqatta'u amrahum bainahum, sai al'amarin sai al'ummar da ya bari sai su rarraba addinin da ya zo da shi tsakanin su, sai kowa ya dauki abin da yake gani yafi masa. Shi yasa a cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki sai ya kawo abin a fayyace fiye da nan wajen, yace ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, sai ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladayhim farihuna. Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhar rasul, ya ku manzanni, ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati, ku ci daga dada dan abin da Allah madaukakin sarki ya halatta muku, wa amalu saliha, sannan ku yi aiki na gari. Sai Allah ya ce inni bima ta'maluna alim, lallai ni game da abin da kuke aikatawa masani ne. Sai Allah ya ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, kuma ku sani haqiqa al'ummarku, haqiqa addininku, haqiqa shari'aku, ummatan wahida, shari'a ce addini ne guda daya. Wa ana rabbukum, kuma ni ne ubangijinku, kamar yadda ya faɗa a nan wajen, haka ya maimaita a suratul mu'min, yace fattaqun, nan yace fa'budun, can kuma yace fattaqun, ku ji tsoro na, ku kiyaye dokokina. Sai Allah madaukakin sarki yace fataqatta'u amrahum bainahum zubra, sai suka rarraba al'amuran addinin su zubran, yanki yanki, ay qit'an qit'an, yanki yanki, kowa ya dauna sa, kullu hizbin, kowace kungiya, kowace tawaga, kowace jama'a, bima ladayhim farihun, suna alfahari, suna ji da isa da takama da abin da yake wajen su. Yahudawa suna takama su ne akan daidai, nasara suna takama su ne akan daidai, majusawa suna takama su ne akan daidai, masu addinin buda suna takama su ne akan daidai, masu addinin hindu suna takama su ne akan daidai, masu addinin bautar saniya su ma gani suke su ne akan daidai. Kullu hizbi, kowanne bangare, kowace jama'a, bima ladayhim farihuna, suna alfari da abin da yake wajen su, da barnar su, da abin da suka zo da shi na jingina wa Allah madaukakin sarki, kishiya da shi suke takama. To shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce kullun ilaina raji'una, dukkanin su gaba ɗayan su, kullun din, malamai suka ce wannan kullun din tanwin da ake akan kullun din iwabin ne anil idafa, ma'ana kulluhum ilaina raji'una, dukkanin su idan sun gama abin da suka yi na jingina wa Allah madaukakin sarki, kishiya da bijirewa annabawan Allah da manzanni, ilaina raji'una, kuma za su dawo zuwa gare mu, Allah madaukakin sarki kuma zai musu sakamako game da abin da suka aikata. Wannan sai ya nuna cewa ashe annabawa da manzannin Allah sun isar da sakon Allah yadda Allah madaukakin sarki ya umarce su. To amma matsalar da aka samu shine kowanne annabi da manzo bayan ya gushe akan samu wasu wanda suka zo a bayansa kuma sai su canza abin da Allah madaukakin sarki ya ba wa manzansa sako akan sa. Kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul Maryam, lokacin da ya kawo labari ko isar wasu annabawa da ya gama gaba daya, sai ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawat fa sawfa yalqauna gayya. Ya kawo isar annabawa da yawa wanda ya tike ta da isar annabi Idris, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Sai ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuhin wa min dhurriyyati ibrahima wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idha tutla alaihim ayatu arrahmani kharru sujadan wa bukiya. duk bayan ya gama ambatar annabawan Allah madaukakin sarki da yadda suke jin tsoron Allah sai ce fa khalafin min ba'dihim khalfu sai aka samu wasu mamaya wasu wanda suka zo a bayan annabawa sun tafi sai suka zo suka maye gurbin annabawa aba'us salata sai suka rinka tozarta sallah suka rinka wasa da sallah suka rinka wulakanta sallah wattaba'u shahawat suka rinka kuma bibiyar soyayyen zukatansu suka rinka yin abinda suka ga dama suka canza abinda annabawa da manzanni suka zo da shi shine kowa ya dauki abinda ya masa din Allah madaukakin sarki ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a haqiqa waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka kasance kungiya kungiya jama'a jama'a sai Allah ya ce da annabin salasta minhum fi shay'i ba kai babu su duk inda kuka ga kungiya kungiya jama'a jama'a kowa ya ja nasa to mutun ya nisanci wannan wajen to wani zai tambaya ce kuma ina zai je shine annabin tsira da aminci tsara tabbata a garshiya ba da mafita yace karshen duniya al'ummomi da dama yahudu da nasara duk sun rarrabu yace yahudu sun rabu gida ɗaya ɗaya har 71 bayan annabi Musa da annabawan banu Isra'ila sun shude sai yahudu suka rarraba addinin sai suka mai da shi guda 71 wannan yayi gabas wannan yayi yamma wannan yayi kudu wannan yayi arewa wannan yayi sama wannan yayi ƙasa kowa ya ja nasa sai nasara suka zubi bayan su su kuma sai suka raba addinin su 72 bayan annabawansu da manzanninsu sun karantar da su hakikanin addini bayan tafiyar annabawan sai suka raba addini zama to 72 haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa yace sai al'umma annabi kenan sallallahu alaihi wasallam yace su kuma addinin su zai rabu kashi 73 mu kenan annabi yake magana akan mu za a daddatsa addini za a rarraba shi kashi 73 sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wata kalma mai ban tsoro yace kulluhum finnar dukkanin 73 din nan gaba ɗaya suna wuta illa wahida sai guda ɗaya kawai duk 73 din gaba ɗaya a cikin wuta suke duk wuta za su shiga aka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana sai guda ɗaya to sai sabai da yake kun san ba sa barin takwana duk abin da suka san mai amfani ne sai sun tambaya suka ce ya rasulullah wanne ne guda ɗayan nan sai yace kowa sai bude kunne ya ji dan ya kokari ya shiga ciki sai yace su ne wanda suke kan abin da nake kai yau ni da sabaina su ne suke kan irin abin da nake kai na addini da tsari da shari'a da addu'o'i da sallah da komai irin abin da nake kai yau wa ashabi da sahabbaina shikenan annabi ya fita annabi ya isa duk abin da mutum zai sai ya duba ya ga irin na annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya aikata shi ba irin na annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya bashi ko waye zo da shi kuma ko nawaye idan ba haka ba kuma zai shiga cikin wata qatta'u amrahum bainahum wanda suka rarraba addinin suka rarraba al'amarin addinin su tsakanin su bayan mutuwar annabi kuma narkon da Allah madaukakin sarki sai ya ce kullun dukkanin su gama rarraba addinin su gama fadan duk abin da zasu fada su gama halakar da mutane da shigar da mutane inda ba shikenan ba ilaina raji'una karshe dai wajen mu zasu dawo kuma sai mu musu sakamako me sakamakon shine wancan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga mana cewa kulluhum finnari a cikin wuta suke Allah ya mana tsari da shiga wuta saboda haka yan uwa mu fahimci cewa addini guda ɗaya ne shine addinin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi shari'a guda ɗaya ce ita ce shari'ar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da ita saboda haka duk wani addini duk wata shari'a da annabi bai santa ba bai koyar da ita ba to a raba da ita kowa ya zo da ita kome yadda ake gani tana da kyau a ido na shari'a musulunci ba ta da kyau tunda annabi bai koyar da ita ba Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah madaukakin sarki yace faman ya'mal min as-salihati haqiqa wadanda duk suka aika wanda ya aikata aiki nagari wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini fala kufrana li sa'ihi Allah madaukakin sarki yace irin wannan fala kufrana li sa'ihi ba za a tauye masa aikinsa ba ba za a yi masa kwange a cikin aikin da ya aikata na garba wa inna lahu katibuna haqiqa mu masu rubuta wannan abin da ya aikata ne domin ranar tashin kiyama abu duro masa da shi kuma a yi masa sakamako abin da ya aikata wannan ayar Allah madaukakin sarki ya mana bushara cewa faman ya'mal minas salihati, wanda bai shiga cikin waɗancan da aka ambata a baya ba, wata qatta'u amrahum bainahum, wanda suka rarraba addinin su, suka zama kungiya kungiya, suka yi difa da abinda manzanni suka zo da shi, bai shiga cikin su ba, sai ya shiga cikin faman ya'mal minas salihati, wanda ya aikata daga nagartattun ayyuka. Anan sai Allah madaukakin sarki ya ce minas sal, daga aiki nagartattu. Wannan min din malamai suka ce sunanta minci at-tab'idiyya, ma'ana wani bangare na aiki, ba minci jinsiya ba, saboda ka'ida aiki nagari babu wani mutum daga cikin mutane gaba daya da ya ise ya mamaye aiki nagari ya ce kuma ya aikata shi, babu shi, babu shi. Duk wanda kaga yayi wani aiki yayi abin da zai iya ne kawai, amma a ce duk wani aiki nagari, duk wani aikin da'a na nafila da na farilla, komai mutum ya mamaye ya aikata shi, wannan babu shi. Amma za a samu dan abin da mutum zai iya sai ya aikata, abin da mutum ya iya sai ya aikata shi. Shi yasa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ma nahaitukum anhu, abin da na hane ku daga gare shi sai yace fajtanibuhu, ku nisance shi gaba daya. Duk abin da aka shiga da mutum ya aikata, to abin da ake so kawai kada mutum ya yi shi. Amma sai yace wa ma amartukum bihi, abin da ko na umarce ku da shi, sai yace fa'tu minhu mastata'tu, to ku zo da abin da za ku iya yi a cikin sa gwargwadon ikon ku, ku zo da abin da za ku iya yi a cikin gwargwadon ikon ku. Wato wannan akwai latsafa ta shari'a addinin musulunci, akwai taushi na addinin musulunci. Annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace abin da na umarce ku da shi ku aikata na aikin kirki, to ka yi abin da za ka iya yi. Fattaqullaha mastata'tu, ka ji tsoron Allah, ka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki gwargwadon ikon ka, daidai ikon ka. To amma abin da aka ce kada ka yi, shi abin da ake so gaba ɗaya ka guje shi. Duk abin da Allah madaukakin sarki baya so, to wannan babu excuse a cikinsa, babu cewa ai ba zan iya bari ba, a'a babu wannan. Duk abin da Allah ya ce kada ka yi shi, Allah san za ka iya barin shi. Ko menene, duk abin da kika ji Allah ya ce kada ka yi kaza, kada ka je waje kaza, Allah ya tabbatar a matsayinsa na mahaliccinki za ki iya daina wannan abin, za ki iya barin sa, za ki iya kauce masa, baki je kusa da shi ba. Saboda haka batun ba shi da uzuri ya aikata wani abu na haramu ya ce ai na kasa dainawa ne, babu wannan. Amma abin da yake na kai yi abu kaza, to Allah madaukakin sarki sai ya ce kai daidai gwargwadon ikonka, saboda babu wanda zai iya yin abubuwa gaba daya. Shi yasa anan Allah madaukakin sarki ya ce faman ya'mal minas salihati, wanda ya aikata wasu abubuwa daga cikin nagartattun ayyuka, sai ce wa huwa mu'minun, yana mu'mini. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu daga cikin sharɗar karɓar aiki. Aiki baya karɓuwa sai ya zamto ya cika sharɗai guda uku. Na farko shine imani, duk mutumin da ba shi da imani in zai shekara 100 yana aiki ba ruwan Allah da aikinsa. Walladhina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a, yanzu kafirai idan za su yi aiki za su ciyar, su yi sadaka, su yi aikin post aid da sauransu. Kun san akwai kafirai masu Red Cross da sauransu, duk inda aka yi haɗari, aka yi ambaliya, aka yi yunwa, su je su kai tallafi, su kai abinci, su kai magunguna, su kai kaza. Wannan aikin alkhairi ne ko ba aikin alkhairi ba ne? Aikin alkhairi ne. To amma wannan aikin alkhairin nasu babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi, zai biya su ne iya a duniya kawai, zai ba su lafiya, zai ƙara musu kuɗi, zai ba su abin da suke so a duniya, a duniya za a saka musu, amma a lahira ba su da komai. Saboda ka'idar karɓa aiki sai mutum ya yi imani, sannan Allah zai karɓa aikinsa. Aiki na biyu shine sai aikin da aka yi shi dan Allah, shine ikhlasi. Hakanan koda kuma kana da imani, koda kina da imani, sai kika aiki ba dan Allah ba, to babu ruwan Allah da wannan aikin naki. Ki shekara kina sallah, kina azumi, kina sadaka, amma duk kina yi ne dan a gani a ga kin burge, dan a gani a ga kin yi, dan ki nuna wa su wance da wance cewa kin fi su, ke ba tsara su bace. To duk wanda yayi wannan babu ruwan Allah da aikinsa, duk yawan aikinsa daddadewa sai na aiki. Sai na uku shine daga cikin sharadin karbar aiki, shine mutaba'a, dole ya kasance ya dace da abinda annabi ya zo da shi. Hakanan koda kin yi imani, koda kin yi aiki dan Allah, sai kika aiki ba irin yadda annabi ya koyar ba, babu ruwan Allah da shi. Domin ka'ida Allah madaukakin sarki ya turo manzansa ne dan ya koya mana yadda za mu yi komai. Duk abinda annabi ya zo da shi, Allah madaukakin sarki ya ce mu riƙe shi sako ne daga gare shi, wa ma atakum ar-rasulu, sai ya ce me fa khudhuhu, duk abinda manzo ya kawo muku ma ya ce ko menene annabi ya zo da shi, ki rufe ido kawai ki karɓa. Ba a tunani, ba a
waige-waige akan cewa to shin a'a inda aka ce miki annabi ne ya faɗa ya inganta khuzuhu ku karbe shi kawai ku karbe shi saboda haka duk abin da ba annabi ne ya koyar da shi ba ko da kin aikata shi babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi to kun ga a wannan ayar sai muka samu sharadan karbar aiki guda biyu na farko Allah madaukakin sarki ya ce famayya amal minas salihati wanda duk ya aikata aiki daga cikin nagartattun aiki shine al'amalu salih shine al'amalu allazi wafaqa shari'ati rasulullah sallallahu alaihi wasallam aikin da ya dace da shari'ar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ya dace da koyarwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai shar'i na biyu wa huwa mu'minun alhali yana mu'mini shine imani saboda haka duk aikin da mutum zai yi kafin Allah ya karbe shi to sai ya kasance yayi shi a matsayinsa na mu'mini ba kafiri ba Allah madaukakin sarki ya ce fala kufrana li sa'ihi wanda duk yi aiki nagari kuma yana mai imani to Allah madaukakin sarki ba zai lalata wannan aikin nasa ba ba za a tauye masa ba yayi sai je sai a ci masa ba kai ba babu wannan a cikin tsarin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ba ma tozarta ladan wanda suka kyautata aiki la udhi inni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa Allah madaukakin sarki ya hakika ni bana tozarta aikin mai aiki a cikin ku namiji ne ko mace inda kin yi aiki yanzu kike subhanallahi kaman a tashi insha Allah ta'ala subhanallahi din da kika faɗa sai kin ganta gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya miki sakamako da ita Allah baya tozarta ladan wanda suka yi aiki saboda haka fala kufrana lisa'ihi Allah madaukakin sarki ba zai tozarta aikin da suka yi ba wa inna lahu katibuna bari ma Allah madaukakin sarki yana rubuta wannan aikin Allah madaukakin sarki zai rubuta shi Allah madaukakin sarki zai miki sakamako a kansa saboda haka ina gani insha Allah ta'ala zamu takaita akan waɗannan ayoyi guda uku da muka karanta sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora akan aya ta 96 a cikin wannan sura mai albarka suratul anbiya abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله